الله أكبر الله.
Irin yadda aka yi jana'izar ne martaba sarkin biyu Alhaji Mai Umar Mustafa Aliyu kenan a ƙauyen Bikuta dake karamar hukumar biyu a jihar Borno. Ne martaban yaro su ne dai a jihar Litinin a kuma asibitin gwamnatin tarayya dake garin Gombe a cewar kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da al'adun cikin gida kuma Babakura Abba Jatau marigayin ɗan shekaru 80 da haihuwa. Yaro su ne ya bar mata hudu, yaya 66 da kuma jikoki 73 wanda tuni aka yi jana'izar mai martaba. Bayan kammala wannan jana'izar ne dai sanin Barista Ibrahim Birma wanda kuma kasance shine shugaban mutanen dake da alhaki na din wani sarki na yake kira kin ne ka ko ina aka sa a gaba yanzu ga dai abin da ke cewa
eh to ban san dai yanda kike nufi da ina aka sa a gaba ba ta mu yanzu ba yanzu irin walci ke da hawaye don tsakanin mu da shi age difference ma da kuma yadda ya rike mu do da mun rike mu uba ne so yanzu mu ce muna wani gaggawan wai waye zai hau waye ba zai hau ba wannan bai taso ba amma dole ne kuma al'amarin duniya dole sai an yi shi kuma ni ne ba wanda muka zauna da shi muka magana ko ba wanda ya kawo magana
to ranka dai kamar shi mai martaba tunda Allah ya karbi kayansa da za a iya bayyana mai martaba ne irin halayyarsa ganin cewa kana ɗaya daga cikin makusantansa kuma na gaba ga ma a fada.
Eh to ni dai as chairman council of kingmakers da kuma one of his trusted confidants ni na san dai kun za ka gaya mana kada ka yi abin da zaka shiga kuma al'amari da government an zo gaje ga inda za a yi a yi musu da ya yi ambaliya saba wani moral or religious ethics ba. Kuma akan wannan muka tsaya kuma aka yi gina mu. Gari mun ga abun yana da alheri a tsayin baka yi tsayau ka da hankalin kowa ba.
To ko me matasan cikin garin biyu suka ci da wannan rashin ga dai abin da Muhammad Chakola ya soma da cewa
eh matasan biyu wa mun yi babban rashin mutuka don sarki ne ke tsawa ne kuma mutum ne mai son jama'a to wannan abun da mai babban rashin ne gwanin da Allah ya murgo to kwanda muke kuma gwanin da Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi wanda kuma zanga wanda kuma zai karbe shi kuma ubangiji Allah ya sa ya dauki irin halin shi
dole da girma kuma mata za su fita mai martaba ai ya wuce misali yanzu wannan rashin nan an yi ma youth ne ba wai ma manya ba ne wallahi sosai
kamar ya ake tafiyar da al'amuran sa da matasa ne a wannan gari na biyu
ai duk problem da matasa an ga za su tsaya mar tankar yana dauka ban problem na shi
yanzu dai al'umman garin biyu su so mu karkada kunnuwan su ne su ji wani zazzabi musu a matsayin sabon sarki da zai mai gurbi marigayin Alhaji Mai Umar Mustafa Aliyu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.